الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لذكر من دينه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 27 ga watan Safar shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga babi na 130 baban da ke bayani game da wato mafalki da abin da ke rataye da shi shine malam yazo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a farkon baba wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtighaukum min fadli al-aya ubangiji ta'ala ke fada cewa wa min ayatihi yana daga cikin dalilan da ke nuna girma na ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar kudrarsa da kuma kadaitakarsa wato manamukum bil-laili baccin da kuke yi a cikin dare aya ce mai zaman kanta wadda take nuna samuwar ubangiji subhanahu wata'ala da kadaitarsa wannan hari da baccin da muke yi a cikin yini mun yi bayani a baya cewa bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala da ya jaddada mana domin inda ba bacci to ba yanda za a yi rayuwar ƴaƴan adam ta dure dan haka hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana yin bacci domin gangan jikin mu ya samu hutu tunanin mu wato ya hadu hu daya kamar yanda yake cewa waja'alna nawmakum subata ubangiji ta'ala yake cewa mun maida baccin ku da kuke yi hutu ne ga gangan jikin ku saboda haka zaka fahimci cewa duk mutumin da bacci ya kankanta gare shi a rayuwarsa ma'ana baya bacci baccin da zai wadaci gangan jikin shi ya samu hutu to zaka same shi cewa bashi da nutsuwa kuma kasancewar zaka same shi bashi da koshin lafiya saboda kasancewar shi wannan bacci yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara lafiya ma'ana a jikin ɗan adam ya samu hutu amma kuma idan ya kasance daidai wa daida domin ba a buƙatar bacci ya ma mutum yawa to shine anan malam ya zo mana da wannan aya domin ta tabbatar mana cewa bacci ni'ima ne daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala kuma baban da ke bayani game da mafalki domin in aka ce ar-ru'ya shine abin da bawa yake gani a cikin baccinsa to shine ya zo mana da hadisi na farko a baban kamar yanda shi ma hadisin bayani ya gabata a kansa riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashirat manzon Allah ya ce babu abinda wato ya rage game da annabta illa al-mubashirat manzon Allah ya ce kawai sai dai bada al-bashir annabta tuntuni ubangiji ta'ala ya riga ya kulle ta a sababin aiko cikamakin manzanni cikamakin annabawa fiyayyen halitta annabin rahama annabinmu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wannan aya tana tabbatar mana cikamakin manzanni, cikamakin annabawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wanda yayi da'awar annabta to ya kafirta, jininsa ya halatta. Haka kuma da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa, ana khatamun nabiyina wala nabiyya ba'di. Au kama kala, manzon Allah yake cewa ni ne cikamakin annabawa, babu wani annabi bayana. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mana, lam yabqa minan nubuwa, ba wani abu da ya rage game da annabta, illa al-mubashirat, manzon Allah yace sai al-bushir. Qalu wa mal mubashirat, suka ce ya rasulullahi menene wato al-bushir din da ya rage. Kala sai ya ce, ar-ru'ya salihah, ma'ana kyakkyawan mafalki da bawa yake. Manzon Allah ya ce shi ne kawai iya abin da ya rage. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato ɗayan biyu ne abin da bawa yake gani a cikin baccinsa, in ma ya kasance ar-ru'ya, ma'ana mafalki, ko kuma ya kasance al-hulum. Shi na farkon ar-ru'ya, wannan daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne, kamar yadda hadisi zai zo a darasi na yau. Amma al-hulum, wannan shi kuma game da shaidani ne, daga shaidani ne, ma'ana irin abinda mutum yake gani a cikin bacci ya firgitar da shi, ya razanar da shi, wannan ana kiran shi al-hulum, ba a kiran shi ar-ru'ya. Shi ar-ru'ya abu ne wanda bawa yake gani a cikin baccinsa, kuma wanda al-bushir ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bashi. Don haka kenan abinda muke so mu gane, ar-ru'ya ba ta kasancewa sai ga mumini. An gane ku, mumini shine yake yin ar-ru'ya, mafalki kenan. Amma duk wanda yake ganin irin waɗannan abubuwa al-hulum, shine wasanni ne na shaidani, yanda yake wasa da hankalin bawa a cikin baccinsa, ya firgitar da shi, ya razanar da shi. Kamar yadda mutum zai yi mafalkin waya kansa ya cire, mutum yana bin kai da gudu da sauransu. To wannan duka abubuwa ne na shaidani. Shine a hadisi na biyu a baban hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa, izaqtaraba az-zamanu, manzo Allah yace idan zamani ya kusanta. Me ake nihi da kusantar zamani? Anan shine kusantar al-kiyama. Abinda ake nihi da az-zaman anan as-sa'a, ita ce al-kiyama. Idza qtaraba az-zamanu, manzo Allah yace idan al-kiyama ta kusanta, lam takadru al-mu'min takdhib, manzo Allah yace mafalkin mu'mini wato bai kusanta ba da zai kuskure, ma'ana mafalkin da mu'mini yake kalla ne ya kuskure inda kiyama ta kusanta. Sai yace wa ru'ya al-mu'min, mafalkin mu'mini juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, manzo Allah yace yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta, ma'ana mafalkin da mu'mini yake yi. To tamkar an kasa annabta ne kashi 46, wato ya samu kashi 1 daga ciki. Mun yi bayani a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya cike shekara 40, Ubangiji subhanahu wataala ya rataya masa gala wadda babu wata gala sama da ita, ita ce gala ta annabta da manzanci. Da ya cike shekara 40 da rayuwarsa, Ubangiji ta'ala ya bashi annabta da manzanci. To lokacin da aka bashi annabta da manzanci, sai da aka kwashe wata 6, wahayin da ake masa shine wahayi wanda yake na mafarki. Kamar yadda Aisha Allah ya yarda da ita, hadisi na cikin kitabu Badi'il Wahyi a cikin Sahihul Bukhari, tana faɗa tana cewa, awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah, farkon abinda aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na wahayi, wato shine kyakkyawan mafalki. Sai da yayi wata 6 kyakkyawan mafalki yake, duk abinda ya gani a cikin mafalki to sai ya kasance tamkar hasken asuba, ma'ana abin sai ya tabbata a fili. Duk mafalkin da yayi abin sai ya wakana sai ya tabbata haka ne. Don haka ai annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yayi mafalkin yana yanka ɗansa, me ya faɗa ma ɗansa kamar yadda Allah ya kissanta mana? Shine lokacin nan Ibrahim alaihi salam yake cewa inni arafil manami anni azbahuk fanzur ma za tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu ayya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Yace masa ya kai dana ni fa nayi mafalkin ina yanka ka. Yace fanzur ma za tara, yace ya kai dana yace inazari me ka gani game da wannan mafalki nawa? Ni dai nayi mafalkin ina yanka ka, ni ko annabin Allah ne? Dan nashi Isma'il alaihi salam yace ya abati fa'al ma tu'mar, yace ya babana zartar da abinda aka umarce ka. Kaga shi ma dan ya san da cewa mafalkin annabawa wahayi ne, domin shi ma dan annabi ne. Yace ifa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, yace da sannu idan Allah ya so zaka same ni ina daga cikin masu daukan hakuri, masu juriya, masu mika wuya da ji da bi. Shine Ubangiji ta'ala yace falamma aslama, lokacin da shi mahaifin Ibrahim alaihi salam ya mika wuya domin zartar da umarnin Ubangijinsa, shi ma dan ya mika wuya domin a yanka shi. Watallahu liljabil, wato ya kifar da shi akan goshinsa. Ubangiji ta'ala ya ce wa nadainahu an ya Ibrahim, sai muka kiraye shi muka ce ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya, tabbas ka gaskatar da mafalkin da kai, ka gaskatar da mafalkin da kai, domin mafalkin annabawa wahayi ne. To shine Aisha ta ce sai da aka yi wata shida maza Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda yake yi, abinda ake yi masa na wahayi shine wato mafalki da yake yi, kyakkyawan mafalki, duk mafalkin da yayi sai ya tabbata. To bayan an samu wannan wata shida, sannan alqur'ani ya fara sauka, sai da aka kwashe shekaru 22 da wata shida. Da haka kenan anan abinda muke so mu gane, shekara 22 da wata shida in ka kasa ta wata shida shida shekaru so 22, so shekara 22 kaga mun samu wata shida shida so 44. Idan muka hada da wata shida kenan ya zamanto wata shida shida so 45. Idan muka hada da wata shida wato na wahayi na mafalki da kenan mun samu yanki 46. Shine ake cewa alqur'ani ya sauka a shekara 23, a iya shekaru 22 da wata shida alqur'ani ya sauka. Wannan watanni guda shida wahayi ne na mafalki ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan yace idan zamani ya kusanta, ma'ana alkiyama ta kusanta, manzo Allah yace lam takadru yal mu'min takhir, wato mafalkin mu'mini kalla ne ya kuskure, ma'ana in dai mafalki ne mu'mini yayi, manzo Allah yace kalla mafalkin ya kuskure sai ya wakana kamar yanda ya gani. Sai yace wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, mafalkin mumini yanki ne daga cikin yanki 46 wato na annabta. A wata riwaya sai ya ce asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, manzo Allah ya ce mafi gaskiyar ku ga mafalki wanda ya fi ku gaskiya a wajen zance. Saboda duk lokacin da mutum ɗabi'arsa da al'adar shi ya kasance yin gaskiya a falke, to haka a cikin bacci mafalkin da zai yi na gaskiya ne. An gane ko? Haka wanda ya kasance ɗabi'ar shi a falke ƙarya da zantuttuka waɗanda suke ba su da kai balantana ƙafa, to galibin abin da yake gani a cikin baccin shi haka nan rikice-rikicen shaiɗani, ma'ana rikice-rikicen mafalki ne ba gaskiya ba ne. Amma akan samu shi wanda yake mai gaskiyar zance, wanda yake mumini, yakan iya yin mafalki wani lokaci ya kuskure. Haka shi ma wanda yake makaryacin wani lokaci yakan iya yin mafalki kuma mafalkin ya kasance gaskiya ne. Amma galibi wanda yafi kowa gaskiyar zance a falke, to shi yafi kowa gaskiyar mafalki, kamar yadda yace asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana mafaliki wanda yake kyakkyawa wani karamci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke ma bawan sa mumini, ma'ana kalla ne mumini ya yi kyakkyawan mafaliki, wannan mafaliki ya kuskure duk abin da ya gani sai ya tabbata. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. Wato daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami, manzo Allah ya ce duk wanda ya ganni a cikin bacci, fa sayrani fil yaqza, manzo Allah ya ce da sanni zai ganni a falke, au ka annama ra'ani fil yaqza, ko kuma tamkar ya ganni ne a falke, sai ya ce la yatamassalu shaytanu bi, wato domin shaidani baya kama da ni, ma'ana shaidani baya iya daukan hoton jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ga wani ya nuna masa cewa shi shine. Wannan hadisi ne muttafaqun alaihi, wato yana cikin sahihain al-Bukhari da Muslim. Wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas ne gaskiya ne. To illa kasancewar game da cewa mutum yayi mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sharadi, sai in wannan sharadi ya cika sannan zai zamanto tabbas lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya gani. To shine anan malam ya zo mana da ɗaya daga cikin hadisan, cai man ra'ani fil manami, duk wanda ya ganna a cikin bacci, fasa ya rani fil ya kaza, manzo Allah ya ce da sannu zai ganna a falke, au ka annama ra'ani fil ya kaza, ko kuma tamkar ya ganni ne a falke, sai ya ce la ya tamassalu shaytanu bi, manzo Allah ya ce domin shaytani baya kama da ni. Haka wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada yana cewa man ra'ani fil nawmi faqad ra'ani, duk wanda ya ganna a bacci tabbas wato ni ya gani, sai ya ce fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatashabbaha bi, domin bai dace ba ga shaytani, ma'ana bai ma sauƙaƙa ga shaytani yayi kama da ni. To haka wata riwaya na faɗa cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani, duk wanda ya ganni a cikin bacci manzo Allah ya ce tabbas ni ya gani. To waɗannan hadisai suna cikin sahihain al-Bukhari da Muslim, na tabbatar mana cewa mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake tabbas, amma illa kasancewar sai wanda ya ganshi akan surar, ma'ana akan sifofin shi yanda Allah ya halice shi. Domin idan ka koma kutubu shama'il, irin su ash-shama'ilul muhammadiyya na al-Imam Tirmidhi, yayi babi na musamman wanda ke bayani game da sifofin halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan yayi bayani ya zo da hadisan da suke tabbatar mana da sifofinsa da kamannin shi na yanda Allah ya halice shi, sannan ya biyo baya da hadisan da suke tabbatar da ɗabi'unsa da halayensa. Don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa a cikin littafinsa ingantacce da ya zo da waɗannan hadisai, sai ya zo da fadar Muhammad ibn Sirin wadda take fassara ma'anar hadisi. Sai Muhammad ibn Sirin yake cewa idza ra'ahu fi suratihi, in har shi mai mafalkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a surar shi yanda Allah ya halice shi, to shine ya gani. Don haka akwai hadisi a cikin al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi wanda ya fitar da shi ta hanyar Asim ibn Kulay daga mahaifinsa. Asim yake cewa mahaifina ya faɗa mun cewa wani lokaci yayi mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tafi ya faɗa ma Abdullah ibn Abbas, yace masa nayi mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abbas sai yace masa sifhuli, yace siffanta mu manzon Allah da ka gani, siffanta mun shi. Yace zakartul Hasan ibn Ali, sai na ambata mushi, nace masa yanda ka san Hasan dan Ali dan Abi Talib, to haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bacci. Kala sai yace innahu kana yushbihu, yace kwarai kwa, yace Hassan dan Ali dan Abi Talib yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kace tamkar an tsaga kara. To kaga anan wannan ka'ida ce Abdullahi dan Abbas yake ajiye mana, duk wanda yace maka yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ce masa imin bayani kamar kaka ka ganshi, yace ya ganshi, in yace maka wani dogo ne ya gani sai ka ce masa to ba shi bane, ai manzon Allah ba dogo bane. In yace wani dan gajere ne sai ka ce masa, wani mai fadin fuska sai ka ce a, sai ka karanci sifofin shi, sai a koma littattafan da suke bayani game da halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabi'unsa da halayensa, a koma yaya sifar shi take. In ya kasance wannan wanda ka gani a cikin bacci ya kasance akan sifofin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, yanda Allah ya halicce shi, to wannan tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne mutum ya gani. Don haka Muhammad ibn Sirin, kamar yanda Ayyub ibn Abi Tamima As-Siftiyani hadisin yana kamar yanda yana cikin Fathul Bari, Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa danganan hadisin ingantacce ne. Muhammad ibn Sirin, idan mutum ya zo ya bashi labarin cewa yayi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce sifli alladhi ra'aita, yace siffanta mun wanda ka gani a bacci. Fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha, in har ya siffanta masa wata sifa, sifar da bai san cewa sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qala lam tarahu, sai ya ce ba manzon Allah bane ka gani. Sai ya ce ba manzon Allah bane ka gani, in dai baka ba da bayani akan sifar shi yanda take, sai ya ce to ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ka gani. To kaga anan zaka gane cewa shaidanu suna wasa da hankulan wasu. Sai kaga mutum ya zo ya ce maka wai yayi mafarkin annabi bakwai, da su annabi Nuhu, da su annabi wane ne, wanda shi inda zaka ce masa ya siffanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake, ba zai iya ce maka ga yanda sifar shi take. Kuma abinda zaka kara tabbatar da cewa shaidanu ne suke wasa da hankalinsu, daga sun yi wannan mafarki shikenan sai ka ji an ce wai a mafarkin an ce mishi wai ya warkar da mutane, wai ya ba su magani, ya koma wani dan jijjigun boka daga wannan lokaci. Kaga wannan ya nuna cewa shaidani ne wasa da shi, tuni ya rikida ya koma boka. Kuma Hausawa fada suke, suna maimaitawa ƙarya huri take bata yaya. Nawa suka zo suka yi da awar wannan mafarki, aka zo aka ci kasuwa yau tamkar ma ba kamar ma ba a yi su ba, kuma suna nan a raya. To dan haka wannan kuma ba komai ba yasa irin wannan kasuwar su take ci, illa nisa da mutane suka yi game da karantarwar addini. Jahilci ya ma mutane katutu, inda a ce mutane sun rayu da ilimin addini, waɗannan ba yanda za a yi su zo a cikin jama'a su ringa yaɗa irin wannan wato shashancin na cewa wai an ce ya warkar da mutane, yayi kaza, ya ba mutane kaza, shikenan an maida shi wani waliyi waliyi. To dan haka wannan abubuwa ne waɗanda suke na shirme, abubuwa ne waɗanda suke na wasanni da na wasa wanda shaidani yake yi da hankulan bayi. To anan abinda muke so mu gane, ciyayi fa marra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza, duk wanda ya ganna a bacci da sannu zai ganna a farke. Shin ana nihi ne duk wanda ya ganshi a bacci cewa zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido? Akan wannan mas'ala malamai suna da maganganu guda uku. Magana ta farko suka ce wannan da ya ce marra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaza, wannan alat tashbihi ne wa tamsil, ma'ana ka ce tamkar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai kai mafalkin shi to tamkar ka ganshi da idanka. Dan haka anan wannan riwaya ne yace au ka anna marra'ani fil yaqaza, ka ce tamkar ya ganna a falke, in dai ka ganshi a mafalki, kuma cewa ka ganshi akan sifar yanda Allah ya halicce shi to tamkar ka ganshi ne a bayyane. Amma fa ba za mu ce maka sahabi ba, saboda sharadi na wato suhuba shine zamanto ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, koda an gane ku daidai da kyautawar ido. Ita wato suhuba ba ta da alaka da ganin ido, domin akwai makafin da suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taba ganin shi ba da idansu, amma ana lissafa su a cikin sahabbai. kenan anan ka ce tamkar ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a falki, magana ta farko da malamai suka faɗa. Dan haka wannan riwaya yake cewa man ra'ani fil manami faka annama ra'ani fil yaqza, duk wanda ya ganna a cikin bacci tamkar ya ganni ne a falki, tamkar ya ganni ne a falki. Kaga ba ana nihi bane ba cewa da sanni zaka ganshi a falki. Faɗa ta biyu, malamai suka ce wannan ya keɓanta ga waɗanda suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani da shi, ma'ana duk wanda ya hada zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to idan yayi mafalkin sa, to wannan ana bashi albishirin cewa kafin manzon Allah ya bar duniya sai sun hadu da shi. Shine wasu malamai suka ce wannan ya keɓanta ne ga waɗanda suka tara zamani da shi, waɗanda suka yi imani da shi. Kenan wanda ya rayu zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi, idan ya yi mafalkin sa, to wannan ana bashi albishirin cewa tabbas kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai sun hadu da shi, sai ya ganshi a falke ido da ido. Faɗa ta uku, wasu malamai suka ce wannan yana nuni ne cewa in dai ka yi mafalkin shi a nan duniya, to zaka ganshi insha Allahu a ranar kiyama. Shine suka ce anan anna hata kunu yawmal qiyama, ganin ido da ido wannan zai kasance ne a ranar kiyama, ma'ana duk wanda ya mafalkin sa, to anan duniya ana bashi albishirin cewa a ranar kiyama zai ganshi. To waɗannan maganganu guda uku sune maganganu waɗanda suka kunshi ma'anar wannan hadisi, amma maganar cewa wai zaka ganshi ido da ido kamar yadda wasu suke da awar cewa sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido, wani ya ce wai yayi hannu da shi, wannan ya ce ya hadu da shi, wannan duka tatsuniya ce, ƙarya ce, ba wanda, sai dai shaidani ne mutum ya gani. Maganar cewa wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma zuwa ga ubangijin shi, wannan ƙarya ce, babu wani dalili, babu sahabin da ya taba cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala. An gane ko shaidanu ne suke gani su ce musu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Don haka akwai wani littafi wanda ake kiran shi Al-Hawi lil Fatawi, wanda al-Imam Suyuti ya wallafa shi. A cikin wannan littafi yayi babi na musamman akan wai ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a falke, yazo da hadisai waɗanda suke na ƙarya da hadisan da kwata-kwata ba su da asali, wanda wasu wani ya ce wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a falke, har wani ya ce manzon Allah ya bashi sako, wanda bayan Allah ya faɗa mana wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun, duk wanda ya mutu gaban shi to akwai wani shamaki har izuwa yinin da za a tada su yinin alkiyama. Duk wanda ya mutu, maganar cewa ya dawo wannan rayuwa ta duniya, wannan abu ne wanda yake baya yiwuwa. Duk wanda ya mutu, ya mutu yana wani shamaki, shi ba a duniya ba, shi ba a lahira ba, akwai wani shamaki tsakanin shi da duniya da lahira. Dan haka babu wani dalili daidai da hadisi daya wanda wani sahabi zai ce maka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farke. Yanzu misali, takaddama nawa aka samu tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya taso ya katse musu wannan rikici ma. Tsakanin Muawiya da Ali ibn Abi Talib an samu rashin zuttuwa. Tsakanin sahabbai ina shayayyar da Umar suka ringa yi da Abubakar lokacin da Abubakar zai yaki waɗanda suka hana zakka. To in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tasowa, ya taso yayi bayani ba. To dan haka wannan duka wato wasanni ne na shaidani, mutum ya ce maka ya ganshi wai a falki, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi sako. To yau zamani yayi zamani, ba ma wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin ba ake cewa a cha ake wai mai gadin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mafalki ya ce ayi kaza, akwai wani abu yana faruwa, in ba ayi kaza ba za ayi kaza, a tura ma mutane irin wannan sakonni, wai a ce wai in baka tura ma ba mutum 10 ko mutum 20 kai ma wata musiba za ta same ka. To wannan duka yana nuna abubuwa ne na jahilci, wanda mutane sun jahilci karantarwa ta addini. Dan haka waɗannan maganganu guda uku sune maganganun da malamai suka tabbatar ma'anar wannan hadisi. Duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafalki, to tamkar ya ganshi ne a falki. An gane ko alat tashbihi wat tamsil, ai faka annama ra'ani fil yaqza, tamkar ya ganni ne a falki. Kaga ita ko kafun abinda take fa'idantarwa shine at tashbihu, kamantawa. Idan ka ga wani ai kamar ka ga wani, shine ake nihi ba. Idan ka ga wani tamkar ka ga wani, kenan duk wanda ya ganni a mafarki yace tamkar ya ganni ne a farke. Ma'ana ta biyu kenan ya keɓanta ga waɗanda suka tara zamani da shi, kenan duk wanda ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi kafin su haɗu, to idan yayi mafarkin sa wannan ana ba shi albishirkin cewa tabbas kafin manzon Allah ya bar duniya sai sun haɗu. Ma'ana magana ta uku cewa duk wanda yayi mafarkin sa anan to insha Allah zai yi mafarkin, zai ganshi da ido da ido da ido a ranar kiyama. To yau ya kai har mutane su faɗa suke cewa wai in mafarkin harin wata ma kai wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ka gani. To abinda muke so mu gani anan, mu gane anan mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan mafarki ne, amma fa ba kowa ba yake irin wannan mafarki sai mu'mini. Kuma wannan ana baka albishirkin cewa ka ƙara zage zage damtse ka zage akan ayyuka na ibada, saboda ba kowa yake irin wannan mafarki sai mutumin kwarai. Kuma amma ya kasance ka ganshi akan sifofin shi yanda Allah ya halicce shi. Wa ana abi sayyidin al-Khudri radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqul idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستئذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. قوله النفث نفخ اللطيف اللاريك معه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستئذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. Wato daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha, manzon Allah yace idan ɗayan ku yayi mafarki mafarkin da yake so yake kauna, ma'ana kai mafarki da ka tashi sai kake jin dadi kana murna game da wannan mafarki da kai, manzon Allah yace fa innaha hiya min Allah ta'ala, wannan mafarki yana daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana kyauta ce ta musamman Allah ya shirya ya maka. Sai ya ce fal yahmadillaha alaiha, kuma ya gode ma Ubangijinsa a kan wannan mafarki da ya yi, domin ni'ima ce ta musamman wanda ya zama wajibi ka yi godiya ga Ubangijinka. Shi ne ya ce fal yahmadillaha alaiha, ya gode ma Ubangijinsa a kan wannan mafarki da ya yi. Sannan sai ya ce wal yuhaddis biha, manzon Allah ya ce kuma ya bada labari game da wannan mafarki da kai, karka rike abinka a zuciya, ka yi kokari ka bada labarin abinda ka gani a mafarkin. A wata riwaya sai ya ce fala yuhaddis biha illa man yuhibbu, kar ya ba kowa labarin wannan mafarki da sai mutumin da kake so kake kauna, ma'ana wanda ka tabbata masoyinka ne. Kenan anan wanda zaka faɗa ma, kamar yadda malamai suka yi bayani, zaka faɗa ma malami, saboda in ka faɗa ma malami zai iya nuna maka wasu abubuwa da ya dace ka ci gaba da yi. Ko kuma wanda yake masoyinka shi ne kaɗai wanda za ka ba shi labari game da wannan mafarki da kai. Menene hikima a nan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mu faɗa ma kowa game da kyakkyawan mafarki da muka yi sai masoyanmu. Saboda yanzu ka kan faɗa ma wanda yake makiyinka in ya so ya yi ƙoƙarin ƙulla ma makirci, hasara ta kai shi zuwa ƙulla ma makirci. Kenan don haka a nan kyakkyawan mafarki idan mutum ya yi, to baya dacewa ya faɗa ma wani face masoyinsa. Sai ya ce wa idza ra'a ghayra zalik mimma yakra, idan mutum ya yi mafarki mafarkin da yake ƙi yake kyama, ma'ana ya tsoratar da kai kana kin wannan abu. Manzo Allah yace fa inna ma hiya min ash-shaytan, ya san da cewa wannan yana daga shaytani ba daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba, shine ake kira al-hulum kenan. Idan a mutum a cikin baccinsa ya ga abin da yake ki yake kyama, kai mafalki, mafalkin ya furgitar da kai, ya razanar da kai, ka dan samu damuwa. Manzo Allah yace to ka san da cewa wannan mafalki da kai yana daga shaytani. Mi za a yi? Sai ya ce fal yasta'iz min sharriha, ya nemi tsari na Ubangiji subhanahu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sharrin wannan mafalki da muguntarsa. Wala yazkurha li ahadin, maza Allah ya ce kuma kar ya ba wani labarin abin da ya gani a mafalkin. Fa inna halata duhu, wannan mafalki ba zai cutar da shi matukar ya cika waɗannan sharuɗa biyu. Sharadi na farko kenan ka nemi tsari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wannan mafalki da kai mummuna. Abu na biyu kar ka ba kowa labari. To idan ka kiyaye waɗannan al'amura guda biyu, maza Allah ya ce wannan mafalki ba zai cutar da kai ba. Kaga wannan hadisi yana nuna mana ladabi na mafalki kenan. Idan kyakkyawan mafalki ne muka yi, muka ringa jin daɗi muna murna game da wannan mafalki, to mu san da cewa ni'ima ce ta musamman Allah ya bana. Mi za mu yi a farko? Shine mu gode ma Ubangiji subhanahu wataala game da wannan mafalki da muka yi. Abu na biyu sai mu bincika waɗanda suke masoyanmu, masoyinka sai ka bashi labari game da wannan mafalki da kai. Idan ko ya zamanto kenan abu ne wanda kake ki kake kyama ya tada maka hankali mafalkin da kai, to ka tabbata cewa wannan wasanni ne na shaytani, shaytani ne yake nihi ya furgitar da kai ya razanar da kai. Kenan me za ka yi? Abu na farko sai ka nemi tsari da Ubangiji subhanahu wataala game da wannan mafalki. Me za ka faɗa? Sai ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, sai ka maimaita su uku kana tufi a hagunkinka kamar yadda zai zo a hadisi na gaba. Sannan kuma al'amari na biyu karka ba kowa labari game da wannan mafalki da kai, mummunan mafalkin da kai, to insha Allah wannan mafalki ba zai cutar da mutum ba. Hadisi ne muttafaqun alayhi. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa ar-ru'yas saliha, kyakkyawan mafalki. Wa fi riwayatin ar-ru'yal hasana, manzo Allah yace kyakkyawan mafalki minallahi, wato daga Allah ne, ma'ana kyauta ce ta musamman da Allah ke ma bawansa. Sai yace wal hulum minash shaytan, wato shi kuma al-hulum manzo Allah yace yana daga cikin shaytani, ma'ana abinda mutum yake gani a baccinsa ya furgitar da shi ya razanar da shi, shine ake kira al-hulum. Manzo Allah yace fa marra shay'an yakrahu, duk wanda yayi mafalkin abinda yake ki yake kyama, ma'ana mafalkin ya tayar da hankalinka, manzo Allah yace fal yanfus an shimalihi salasa, mutum yayi tuhi so uku a hagunkinsa. Wani ya ta'awwaz mina shaytani, ya nemi tsari game da shaytani. Kenan sai ka ringa tufi a hagunkinka. Amma in aka ce annafas, tufi ne wanda babu yaumiyau baya fitowa. Kenan sai ka ringa, kenan kana a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai ka tufa, a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai ka tufa, a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai ka tufa, sai ka maimaita haka su uku kenan a hagunkinka. Shine yace fa inna halata duhu, manzo Allah yace wannan mafalki ba zai cutar da shi. Sannan hadisi na gaba hadisin Jabir, Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha, idan ɗayan ku yayi mafalki, mafalkin da yake ki yake kyama, ma'ana mafalkin ya tayar masa da hankali, falyabsuq an yasarihi salasan, manzo Allah yace yayi tufi so uku a hagunkinsa. Wali yasta'iz billahi minash shaytani salasan, ya nemi tsari da Ubangiji subhanahu wataala game da sharrin shaytani su uku. Wali yatahawwala an janbihi alladhi kana alayhi, sannan ya juya daga hakarkarin sa wanda ya kasance a kansa yana kwance. Kenan bangaren jikinka, hakarkarin ka wanda kai mafalkin sai ka juya. Kenan anan wannan hadisi yana kara mana fa'ida game da mafalki idan mutum yayi. Abubuwa ne guda uku. Shi dai a farko kyakkyawan mafalki in mutum yayi, menene zai yi? Kenan godiya ga Ubangiji, domin kyauta ce ta musamman Allah ya baka. Abu na biyu, wanda yake masoyinka sai ka bashi labarin wannan mafalki da ka gani. Wannan kenan abin da ya shahi bangaren kyakkyawan mafalki. To shi mummunan mafalki idan mutum yayi, abu na farko kenan shine yin tuhi a hagun su uku, kana tuk tuk sai kai a hagunkinka su uku. sannan kuma kana mai fadar a'udhu billahi minash shaytanir rajim su uku kenan. A duk tofin da zaka yin kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai ka tofa, ko kai tofin da farko sannan isti'aza ta biyo baya. Idan kace duk sai kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim, sai ka sake tofa sai kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim, sai ka sake tofi na uku sai kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ko kuma farko kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim sannan sai ka tofa a hagu, sannan kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim sannan sai ka tofa su biyu, sannan a'udhu billahi minash shaytanir rajim karo na uku sannan sai kai tofi. Sannan abu na uku, misali in akan hakarkari ne na dama kake kwance kai wannan mafalki, to sai ka juya sai kai reran, ba za ka kwanta akan hakarkari wanda yake na hagu ba, domin ba a kwanci akan hakarkari na hagu. Abinda muke so mu gane, in akan hakarkari na dama ne kana kwance kai wannan mummunan mafalki, to sai ka juya sai kai reran. Idan kuwa kana kan hakarkari ne na hagu kai wannan mafalki, to sai ka juya kan hakarkarinka na dama. Idan kuwa kana reran ne kai wannan mummunan mafalki, to sai ka kwanta akan, sai ka juya ka kwanta akan hakarkarinka na dama. Mun fahimci haka ko? Kenan abu na farko, idan kana kwance akan hakarkari na dama kai mummunan mafalki, yaya za ka yi? Sai ka yi reran. To in akan hakarkari na hagu ne kake kwance kai wannan mummunan mafalki, yaya za ka yi? Sai ka koma kan hakarkari na dama. To idan kuma kana reran ne kai wannan mafalki mummuna, yaya za ka yi? Sai ka koma kan hakarkari na dama. Kenan kan hakarkari na hagu shine ba a komawa. Kenan waɗannan abubuwa guda uku duk mutumin da ya kiyaye su, ya zo da su bayan ya yi mummunan mafalki, to wannan mummunan mafalki ba zai cutar da shi. Cikon abu na hudu ba za ka faɗa ma wani ba. Kenan tohi so uku, isti'aza a'udhu billahi so uku, sannan juya hakarkari, sannan kuma rashin ba wani labari game da abin da mutum ya yi na mafalkin mummuna. To idan mutum ya kiyaye wannan, insha Allah mafalkin ba zai cutar da shi ba. وعن أبي الأسقع واصلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. Wato daga Abu al-Asqa shine Wasila ibn al-Asqa, Allah ya kara masa yadda ke fada, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min a'zamil fira, manzon Allah yace lalle yana daga cikin mafi girman wato manyan karerake. Idan aka ce al-fira, jam'i ne na firya. Idan aka ce al-firya shine ƙarya wadda take mai girma mai dimautar da mutum, shine yace inna min a'zamil fira, yace lalle mafi girman dukkan wasu ƙarerake da bawa yake yi, manzo Allah yace an yadda iyar rajulu ila ghairi abi, shine mutum da zai yi da'awar wani mutum wanda yake ba baban shi bai kai dangane zuwa gare shi, wanda ka tabbata ba mahaifinka bane, in an tambaye ka sai ka ce Ali dan wane ne, to wannan yafi kowace ƙarya girma a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Mutum ya yi da'awar wata danganta wadda ba tashi ba, ka ce wane ne babanka alhali kuma ba shi ya haife ka ba, tambayar ka aka yi wane ne mahaifinka sai ka ce wane ne kuma alhali ba shi bane ma mahaifinka, to wannan ƙarya ta fi kowace ƙarya girma a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Me yasa? Domin mai faɗar haka tamkar yana cewa Allah ya halicce ni daga maniyin wani, alhali ko Allah ya halicce shi daga maniyin wani, ga mahaifinka wanda ya haife ka, maimakon ka ce wane ya haife ni sai ka ce a wane ya haife ni dan wane ne, to wannan ƙarya ta fi kowace ƙarya girma a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Mutum ya yi da'awar dangantar da ba tashi ba, shine yace inna min a'zamil fira, lalle yana daga cikin mafi girman dukkan wasu ƙarerake da bawa yake yi, an yadda'iyar rajulu ila ghairi abihi, wato mutum da zai yi kirari zuwa wanda ba baban shi bai ce wane shi ne babansa alhali kuma ba shi bai haife shi, sai ya ce a wuriya ainihu ma lam tara, ko kuma mutum ya nuna ma idansa abinda ba ta gani ba, ma'ana mutum ya ce ya yi mafalki alhali kuma bai yi ba. baka yi mafarki ba, ka zo ka ce ka yi mafarki, ka fito ka faɗa ma jama'a ka yi mafarki, to wannan ƙarya ce mai girma wadda ta fi kowace ƙarya girma a gun Allah. Me yasa? Saboda yin ƙarya game da mafarki, wannan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ƙarya ne, saboda ai ya gabata ar-ru'yas saliha minallahi, kyakkyawan mafarki daga Allah ne. To wanda ya zo ya ce ya yi mafarkin kaza kuma alhali bai yi ba, waye yanki ƙarya ya jingina ma? Ya jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce a wuriya ainihu malam tara, ko kuma ya nuna ma idansa abinda bata gani ba, ma'ana alhali bai yi mafarki bai ce ya yi. To wannan ƙarya ta fi kowace ƙarya girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Irin yadda wasu a yau da yawa za ka samu irin masu son su ci irin wannan kasuwa, sai ka ji mutum ya ce ya yi mafarkin kaza alhali shi kuma bai yi ba, ƙarya ce. Ko kuma mutum idan yana so ya shirya ka, sai ya zo ya ce ai na maka mafarkin kaza. Da yawa akwai masu ƙaryan mafarki, mutum ya zo ya ce ai na ma mafarkin kaza. To wannan kwata-kwata baya halatta, haramu ne. Aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma lam yaqul, ko ya faɗa ya ce manzon Allah ya ce kaza alhali manzon Allah bai faɗa ba. Wanda su ma menene mafi yawan su a yau, wanda zai fito ya ce ai manzon Allah ya ce kaza alhali kuma bai faɗa ba. To manzon Allah tuntuni ya faɗa mana innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahadi faman kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Manzon Allah ya ce ku san da cewa yi mun ƙarya bai zamanto ba kamar yi ma wani ƙarya. Manzo Allah ya ce duk wanda ya mun ƙarya ya kama mazaunin shi a gidan wuta. Duk wanda ya mun ƙarya ya ce manzo Allah ya ce kaza alhali bai faɗa ba, manzo Allah ya ce to yayi kokari ya kama mazaunin shi a wuta, ma'ana tuntuni ya kama mazauni a gidan wuta, wali ya zibillahi. Wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana cewa ƙaryar mafarki baya halatta, haramun ne, ma'ana laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya yi ƙaryar cewa ya yi mafarki alhali bai yi ba. Don haka wannan musulunci yana tarbiyyantar da mabiyansa a kan yin gaskiya a kowane hali, sawa'an muna falke ko muna bacci, to ya zamanto abinda za mu faɗa ya zamanto gaskiya ne. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.